الشيطان الملعون الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddar sai ba mu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambatansa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin Sulakatagun a nan garin Azare inda muke gabatar da karatu a cikin littafin dake gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da aqidatu mawallafin littafin ya sanya alamu sunna al-manshura li aqidatu ta'ifati an-najiyati al-mansura in ba amanta ba mawallafin littafin shine allama hafiz ibn ahmad ibn ali al-haqqi akabatun da muka tsaya mun fara yin magana akan abin da ya shafi wato shafa'a wato ceto to saboda karatun da tafi bai daya za mu dan dawo baya kadan sai mu dora akan yanda wato muka tsaya malam yayi tambaya akan menene imani bi shafa'a da kuma wa mimman takunu gawa wato ita ce tan take kasancewa wa liman takunu kuma gawa za ta kasance waye zai ceta kuma wa za a ceta wa mata takunu kuma yaushe ne cetan za ta kasance shine tambayar da muka yi wancan satin sannan kuma malam ya bamu amsa akan malam ce faqad asbata ko qad asbata Allahu azza wa jalla shafa'ata fi kitabihi fi mawadi'in katsira hakika Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ceto a cikin littafin sa fi mawadi'in katsira a wurare masu yawa bi quyudin saqila amma da Allah madaukakin sarki ya tashi tabbatar da ceto din sai ya tabbatar da ita bi quyudin da dabaibayi ko da dabaibayi wanda yake saqila wanda yake wato mai nauyi wa akbarana ta'ala annaha mulkun lahu sannan Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa ceto mulkin sa ne laysa li ahadin fiha shay'un wani bashi da wani abu akan ceto shi kadai fa qala ta'ala har ma Allah madaukakin sarki yana cewa kullillahi shafa'atu jami'a ka fada musu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ceto na Allah ne wato gabaki dayansa sai ya ce fa amma mata takun amma yaushe ne ceton za ta kasance fa akbarana azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya ba mu labari annaha la takunu illa bi izni cewa ceton ba ta kasancewa illa bi iznihi sai da izninsa kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wane ne zai ceto a wurin Allah ko kuma man zallazi yashfa'u indahu babu wani wanda zai ceto a wurin Allah illa bi iznihi sai da iznin Allah din madaukakin sarki da kuma fadin sa subhanahu ta'ala da yace ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani ne ceto da zai ceto sai bayan izinin Allah madaukakin sarki da fadin sa subhanahu wa ta'ala da yace wa kam min malakin fis samawati la tubni shafa'atuhu shay'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah yace sau da yawa mala'iku a cikin sama shine wa kam min malakin fis sama sau da yawa wato mala'ika a cikin sama la tubni shafa'atuhum shay'a ko da sau da yawa mala'iku a cikin wato sama cewa ceton su ba za ta amfanar da komai ba idan Allah madaukakin sarki ba za ta wadatar da komai ba illa min ba'di ay ya'zana Allahu sai dai bayan Allah madaukakin sarki ya bada izini liman yasha'u ga wanda ya so wa yarda sannan kuma Allah madaukakin sarki wato ya yarda da wanda ya bashi izini sannan kuma ya yarda wato da shi da fadin sa subhanahu wataala da yace wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu cewa ceto ba za ta yi amfani a wurin Allah ba sai ga wanda Allah madaukakin sarki wato ya bashi wato izini kenan ceto ba ta kasancewa sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya bada izini sannan ya yardar masa sai malam ya ce wa amma mimman taku amma kasantuwar ceto daga wurin wa take kasancewa wane ne zai ceton a ranar tashin alkiyama malam ya ce fa kama akbarana ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari anna aminene annaha la takunu illa min ba'di iznihi cewa cetan bata kasancewa sai bayan iznin sa to akbar aida Allah ya sake bada labari kuma annahu la ya'zunu illa li awliyaihi cewa Allah baya izini ga wanda zai yi ceto sai wanda yake wato waliyinsa ne wato masoyin Allah ne al-minene al-murtaddina murtaddina waɗanda Allah madaukakin sarki wato ya yarda da su al-aqyar waɗanda suke zababbu kama ta qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa la yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahma wa qala sawaba cewa a ranar tashin alkiyama babu wani wanda zai yi magana inji Allah subhanahu wa ta'ala illa man azna lahu ar-rahma sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa wato izini da ya magana din wa qala sawaba sannan kuma ya faɗi magana wacce take wato ta daidai da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakaza inda ar-rahmani ahada Allah madaukakin sarki yace a ranar tashin alkiyama basu mallaki ceto ba su waɗancan waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah imma daga cikin wato gumaka ne ko aljanu ne ko abin da ya kama da haka to basu mallaki ceto ba illa man ittakaza inda ar-rahmani ahada wanda ya mallaki ceto ko wanda Allah zai bashi damar yayi ceto shine wanda ya riki alkawari wato a wurin Allah subhanahu wataala mallan yace wa amma liman takun amma kuma cewa cetan ga wa za ta kasance mun ji cewa cetan ba za ta kasance ba sai da izinin Allah shine mata takun yaushe za ta kasance to la takunu shafa'atu illa min ba'di iznillah cewa ba za ta kasance ba sai bayan Allah yayi mi izini sannan min man takunu ga wane ne ceto kake kasancewa waye zai cetan wa inna ma takunu shafa'atu li awliya illahi al-aqyar al-murtaddina cewa cetan tana kasancewa ne ga waliyan Allah sannan zababbu wanda Allah madaukakin sarki wato ya yarda da su to sai malaka sake mana tambaya ta gaba in ko ya sake mana bayani na gaba yace wa amma liman takunu cewa ceto ga wanda take kasancewa wa za a ceta to fa akbarana annahu la ya'zunu an yushfa'a illa liman irtada Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa ba wanda zai bada izini ba menene ya bada labarin annahu la ya'zu cewa baya bada izini an yushfa'a cewa a ceta illa liman irtada sai ga wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kenan wanda za a ceta a lahira shine wanda Allah ya yarda da shi duk wanda Allah bai yarda da shi ba zai samu ceto ba a ranar tashin alkiyama kama qala ta'ala kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa wala yashfa'una illa liman irtada cewa ba za su yi ceton ba sai ga wanda Allah madaukakin sarki wato ya yarda da shi da kuma faɗin sa subhanahu wata'ala da yace yauma idzan la tanfa'u shafa'atu illa man azna lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a wannan ranar ceto ba za ta yi amfani ba idan Allah madaukakin sarki yace illa man azna lahu ar-rahman sai ga wanda Allah madaukakin sarki wato ya masa izini cewa Allah ya bada izini wato a cece shi wa radiya lahu qawla sannan kuma Allah madaukakin sarki ya yardar masa da zance cewa Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kenan ceto ba ta kasancewa ko kuma ba wanda za a ceta a lahira sai wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi shine Allah madaukakin sarki zai bada dama wato a cece shi malam yace wa huwa subhanahu la yartada illa ahla at-tawhid kuma shi Allah madaukakin sarki baya yarda yaddar Allah ba ta kasancewa sai ga ma'abuta wato tauhidi waɗanda suke mushrikai masu hada Allah da wani wajen bauta Allah madaukakin sarki ba zai yarda da su ba wala ikhlas kuma ma'abuta ikhlas su ne masu yin aiki don Allah subhanahu wataala kenan Allah madaukakin sarki zai bada izini ne a ceci mai tauhidi mai ikhlas wanda yaje gaban Allah madaukakin sarki yana mai kadaita Allah shi kadai shine ya cancanta da bauta sannan kuma bayan ya kadaita Allah shi kadai da bauta da ya tashi yin bautar kuma sai yayi don neman yardar Allah madaukakin sarki malam ce wa amma gairuhum amma wasu waɗanda ba masu tauhidi ba, ba masu ikilasi ba. Faqala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya faɗa a kansu yake cewa maliz zalimina min hamimin wala shafi'in yuta. Az-zalimai, waɗanda suke mushrikai, waɗanda suka hada Allah da wani wajen bauta a ranar tashin alkiyama, ba su da wani hamimin wato masoyi, ba su da wani hamimin wato makusanci, wala shafi'in, sannan ba su da wani maceci yuta wanda za a masa wato da'a, idan Allah madaukakin sarki. Kenan duk wanda yaje gaban Allah a mazannin mushriki yana hada Allah da wani wajen bauta, yana dan masa karere, yana ganin cewa wani abin da yake samu wayansa ne ko dabararsa ne ko abin da ya kama da haka ko wata ɗan layinsa ne, to shi ba zai samu ceto a wurin Allah ba subhanahu wataala. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yana fada, famalana min shafi'in, yauce min shafi'in, ɗan wuta idan suka shiga wuta sai su dinga cewa mu babu da waɗansu wato masu ceto, wala ni wala sadiqin hamim, sannan bamu da wani aboki hamimun wanda yake wato masoyi, wanda wato zai nuna musu soyayya, zai cece su a gaban Allah subhanahu wataala. Da kuma fadin sa subhanahu wataala da yake cewa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, mushrikai waɗanda suka mutu suna shirka, ba masu tauhidi ba, ko suka mutu suna riya, suna yin aikin don neman yardar wani, to a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i, ceton masu ceto ba za ta amfane su ba a wannan ranar, inji Allah subhanahu wataala. Malam ce wa qad akbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari annahu utiya shafa'a, cewa shi an bashi ceto, summa akbara annahu yati, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa zai zo shi, fa yasjudu tata arshi, sai ya yi sujuda a gaban al'arshi, wa yahmidullah, ya gode wa, wa yahmidu rabbahu, sai ya gode wa ubangijinsa, bi mahamidihi, da irin abun godewa ko kuma da irin godewar, yu'allimuhu iyyaha, wanda Allah ya sanar da shi shi kan, hatta shi kansa manzon Allah bai san irin godiyar da zai yi Allah ba a ranar tashin alkiyama, idan ya dai fadi a gaban al'arshi, sai Allah ne madaukakin sarki zai masa ilhama, sai kinsa masa wato irin godiyar da zai masa. Malam yake cewa la yabda'u bi shafa'a, idan manzon Allah din yaje ba zai fara wato da ceto ba, yace Allah nazo neman ceto bane ba, a'a, sai ya fara yaban Allah madaukakin sarki irin yaban da ya dace da Allah din. Malam yace awwalan wato a farko, hatta yuqala lahu, har sai an ce masa irfa ra'saka, daga kayinka ya kai Muhammad, qul fa'i yu'abinna, qul ka fada yusma, za a jizancanka, wasal ka tambaya, tuda za a baka, washfa ka nemi ceto, tushfa za a baka wato ceto. Haka Allah madaukakin sarki zai fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya yaba Allah irin yaban da ya dace da shi, sannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ce masa, ya Muhammad irfa ra'saka, ya kai Muhammad daga kayinka, wa ulka fada tusma, za a ji yusma, za a ji zancanka, duk abinda zaka fada a yau za a saurare ka ya kai manzon Allah, wasal ka tambaya tuda za a baka, duk abinda ka roƙa za a baka ya kai manzon Allah, washfa nemi ceto, tushfa za a baka ceto. Nan take a wata ruwayar manzon Allah sai ya dinga cewa ummati ummati ummati, al'ummata al'ummata ya Allah. Daga nan sai Allah madaukakin sarki yayi wa bayi sabi, ɗan wuta su tafi wuta, ɗan aljanna su zama al'ayya, su tafi aljanna. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ne ya fitar da shi, kamar yadda malam ya faɗa, da Imam Muslim da Tirmidhi, sannan da Ibn Majah, su ma duk sun fitar da shi. Malam ce summa akbara annahu la yashfa'u fi jami'il ussatu min ahli at-tauhid, cewa annahu, cewa akbara, manzon Allah ya bada labari annahu, cewa shi manzon Allah din la yashfa'u fi jami'il ussatu min ahli at-tauhid daf'atun wahida, cewa manzon Allah ba zai ceci dukkan masu laifi ma'abuta tauhidi ba lokaci ɗaya, ba lokaci ɗaya zai nemi ceton su ba, Allah madaukakin sarki ya bashi ceton ba. Tunda dai duk wanda yake da tauhidi kuma yana danka ta laifuffuka, to la Allah, Allah madaukakin sarki, kamar yadda zamu ji in mun zo adwaqu shafa'a, wani kai tsaye za a bada ceton sa, wani kuma sai ya dan shiga wata gurgurdan wato laifinsa dan an azabtar da shi, sannan sai Allah madaukakin sarki ya fitar da shi ya bawo cetonsa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To manzon Allah ya bada labarin cewa ba za a bashi ceton ma'abuta ko masu laifuffuka daga cikin ma'abuta tauhidi ba, taf'adan minan daf'atin wahida, wato lokaci guda ɗaya ba, kalkala, har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa yahidduli haddan, sai a iyakance mun wato wani iyaka, fa ad menene fa ad kalahum janna ko fa udkilahum janna, wato sai a shigar da su wato aljanna. Sai a fada wa manzon Allah adadin iya waɗanda za a bashi ceton, sai manzon Allah sai ya cece su a wannan lokacin. Daga baya kuma ya sake zuwa ya nemi ceton, a sake bashi ceton, a shigar da su wato aljanna. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wa qala lahu abu abin nan ban sunansa Abu Barrata radiyallahu anhu, sai wani sahabi daga cikin sahabbai wanda ake kiransa Abu Barra, sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man af'alu an-nas bi shafa'atika, wane ne mabi rabautar mutane da cetonka ya manzon Allah, wane ne zai rabauta wato da cetonka ya manzon Allah. Kala sai manzon Allah ce, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, duk wanda yace la ilaha illallah ya faɗe ta ne khalisan fi qalbihi, wato yana mai ikhlasi a cikin zuciyarsa, ya faɗe ta ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala, to shine as'adun nasu bi shafa'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam, shine mafi rabautar mutane da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan shi manzon Allah zai fara mi ceta, daman ban sunansa kan abin la ilaha illallah kalmatut tauhid, daman azmalan ya faɗa mana cewa waɗanda Allah madaukakin sarki zai bada a cece su sune wato ahlit tauhid, ma'abuta tauhidi wal ikhlasu da kuma ikhlasi. To ya ce la ilaha illallah ya tabbatar da tauhidi, sannan kuma kalisan li wajhihi ko kalisan fi qalbihi ya faɗe ta ne saboda Allah wato a cikin ransa, ba ya faɗe ta bane badan ya kare jininsa ko dukiyarsa ko abin da ya kamata haka. Kamar yadda munafikai suke zuwa gaban manzon Allah su furta kalmar shahada, amma ba dan komai ba dan su kare dukiyarsu ko su kare wato jininsu. Kamar yadda Allah ce, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina la kazibu. To Allah madaukakin, to ya faɗa saboda Allah ne, duk wanda zai faɗi kalmar shahada ba don Allah ba, ya faɗe ta don wani manufa, ya zama munafiki. Shine wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza kalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un wallahu yastahzi'u bihim wa yumudduhum fi dughyanihim ya abahu, kaman alayin da Allah madaukakin sarki. Malai ce, kam anwaqu shafa'a wa ma a'zamuha, nawa ne nau'o'in ceto, sannan kuma wace ceto ne tafi girma. Izmalin zai faɗa mana nau'o'in ceto da za a yi su a farfajiyar filin tashin alkiyama, amma daga cikin ceton da za a yi a ranar tashin alkiyama ɗin, wace ce tafi wato girma. To malam kafin ya faɗi nau'o'in, sai ya ce a'zamuha, mafi girmanta shine shafa'atul uzma, shine wato babban ceton. Waɗansu suna ce masa shafa'atul kubra, da uzma da kubra duk ma'anarsu ɗin, cewa ceto mafi girma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi fi mawqifil qiyama, wato a matsaya wato na ranar tashin alqiyama. Fi anna ya'ti Allah ta'ala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo wurin Allah madaukakin sarki, li fasalil qada, domin ya rarrabe hukunci baina ibadihi tsakanin bayinsa. Wa hiya khassatun li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ita wannan shafa'atul uzma din ko shafa'atul kubra din ta ke danci manzonmu ne sallallahu alaihi wasallam. Wani daga cikin annabawa bai samu wannan darajar ba sai manzon Allah shi kadai. Wa hiya maqamun mahmudun allazi wa'adahu Allahu azza wa jalla, shine matsaya na abin yabo wanda Allah ya alƙawartarwa manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace, asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, ubangijinka yayi kusa, ko me yuwa ne ubangijinka zai tayar da kai a matsayi na abin yabo. to wannan matsayi na abin yabo maqama mahmudan shine wato shafa'atul usma da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ma yayi alfahari da ita yace an bani wadansu abubuwa guda biyar ba a ba ma wani annabi kafin ni ba daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bani ceto wace ceto aka ba wa manzon Allah ita ce shafa'atul usma ceton da manzon Allah zai yi wa al'ummar duniya dan Allah madaukakin sarki wato ya musu wato hukunci kowa ya san ina ne wato matsayarsa malan ce wa zalika annan nasa iza daqa bihim wato al-mawqu wannan zai kasance ne a lokacin da mutane daqa bihin al-mawqu wato matsaya wato ya kuntata a gare su saboda tsayuwar ta riga ta yi yawa za a yi tsayuwa wanda gwargwadanta ya kai gwargwadan shekara 50,000 ta'arujul mala'ikatu wa ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana kowa yana tsaye ga gumi ga aje ko shekarun duniya ne ba na lahira ba aka ce shekara 50,000 ai suna da yawa ballantana kuma a ce shekarun lahira ne wanda shi wuni ɗaya kadai na lahira shekara dubun duniya yanzu ka lissafa 300,360 ba shine adadin kwanakin shekara ba dubu nawa kenan 360 ko shine kwanaki 360 na duniya sune shekara ɗayan wato lahira kuma a ce za a yi shekara 50,000 ya kake gani ai dole tsayuwar ta gajiyar da mutane ballantana kuma dauka ma ta duniyar ne ma kwana 360 mu dauka irin waɗannan kwanakin da manzon Allah ya bada labari akan su yayin cewa idan alkiyama yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da manzon Allah yake faɗa cewa shekara za ta dawo kaman wata wata zai dawo kaman sati sati zai dawo kaman mi wuni wuni zai dawo kaman sa'a guda awa guda kuma gashi wannan alamar ta riga ta tabbata wuri daka yanzu da kafin juma'a ta zo sai a dauki lokaci amma yanzu litinin tana zuwa juma'a ta mi litinin tana zuwa juma'a ta zo satin wuri zaka ga satin ya riga ya zo to mu dauka ko irin waɗannan kwanakin namu ne da muka wayi gari muka samu kanmu a ciki aka ce za a yi tsayuwar shekara 50,000 ai mutane da su dauki wato lokaci dole tsayuwar wato ta musu wato kunci a wannan lokacin shine anan malam yace wa zalika annan nasa iza daqa bihim mawqif wannan shafa'atul uzma manzon Allah zai yi ta ne a lokacin da mutane idan al-mawquf wato wurin tsayuwa daqa bihin wato ya musu wato kunci wa dalal maqam sannan kuma tsayuwar wato ta tsawaita washtaddal alqu sannan tsoro ya tsananta a wannan lokacin wa aljamahul arqu sannan kuma gumi ya musu linzali kaga gumi har ya zo bakin mutum yana shan guminsa wani gumin sa iya idan sawo wani gumin sa iya guyuwa wani gumin sa iya kunkumi manzon Allah yace kai wani ma gumi sai ya masa linzali cewa gumin yana shiga bakin sa gumin da yake fitowa daga cikin sa tsabar ban sunan sa ga gwalan mutane suna balallaka bal 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 kaman tukunya akan wuta saboda an kusato da rana daidai kai kan wato mutane manzon Allah yace yubuna shamsu yawmal qiyamati ala ru'usil kala'ik za a kusanto da rana duk abin nan daidai kai kan mutane a ranar tashin alkiyama manzon Allah ya ce miqdar mil wato gwargwadon mil daya wadansu suka ce mil lil musafaha wato mil ne na tafiya kilomita 1 da rabi kilomita 1 da rabi ko kafs bai kai ba kafs kilomita 3 zuwa fataran nan to yanzu ka ce rabin kafs daga nan shine kilomita 1 shine gwargwadon rana a ranar in kuma waɗansu suka ce mil ɗin da manzon Allah yake nufi shine matsayin kwalli abinda bai wuce tsayin yatsa ba haka ranar za ta zo daidai kwakwalan mutane ga wannan tsayuwar ga haka mutane suna tsaye to ana cikin wannan halin malam yace iltamusu shafa'a sai mutane su nemi wato ceto fi an yufassila Allah bainahum cewa Allah madaukakin sarki ya rabe tsakaninsu cewa Allah madaukakin sarki wato ya musu wato hukunci fa ya'tunal adama sai su je wurin adama summa nuha sannan su je wurin nu summa ibrahima sannan su je wajen ibrahima summa musa sannan su je wajen musa summa isa sannan isa bin maryam dan maryam wa kulluhum yaqul dukkan su sai su dinga cewa nafsi kaina annabi adam ya ce kaina annabi nuhu ya ce kaina annabi ibrahim ya ce kaina annabi musa ya ce kaina isa dan maryam shi ma ya ce wato kaina kowa dai ba shi da halin da zai ceto ila an yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai sun kau sun zo zuwa wurin manzon mu sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu sai manzon Allah ya ce ana laha ana laha ana laha ni ne da ita ni ne da ita ni ne da ita kenan wannan ceton ta wane ne ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kama jaa mufassilan fi sahihaini kama wanda yazo ararrabe a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim kama yanda malam yake so ya fada wa gairihi ma da wasu daga cikin wato littattafan hadis malam yace wannan hadisin imam al-bukhari ne ya rawaito shi a mujalladi na 7 shafi na 183 sannan imam muslim shi ma ya rawaito shi wannan ita ce ceto ta farko ita ce shafa'atul usma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi take anci manzon Allah ne shi kadai wanda zai nema wa al'ummar duniya Allah madaukakin sarki ya musu hisabi ya je ya fadi a gaban al'arshi ubangiji ya yabi Allah irin yabon da ya dace da Allah sannan Allah madaukakin sarki ya ce masa daga kanka ka ambata za a ji ka roƙa za a baka ka nemi ceto za a baka ceton sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi wato wannan ceto to ceto ta biyu didda malam yana so ya jeranta cetuttukan manzon Allah ne waɗanda suka keɓanci manzon Allah kamar yadda muka karanta a lokacin da muke karanta wancan littafin mukaffaratuz zunub shi ma yanda ibnu taymiya ya kawo su yace cetuttuka guda hudu ko cetuttuka guda uku ko guda uku ko guda fadi ne na manta dai zamu ji su dai a yanzu sai sun keɓanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai na farkon su shine shafa'atul usma cewa shafa'a annabiyin su kuma shine shafa'atu fi istiftahi babil janna shine ceton da manzon Allah zai yi domin a bude wato kofar aljanna idan ahlut tauhid wato sun riga sun tsallake surai ai mun karanta a baya da muka zo muna magana akan haubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna cewa kafin surai ne waɗansu suna cewa bayan surai ne to bayan an tsallake surai za su je su samu haubin manzon Allah sai su sha duk wanda ya sha wannan tafki na manzon Allah shi da ishirwa sun yi salle walle sannan kuma sai su karisa bakin kofar aljanna anan ne Allah madaukakin sarki zai cire duk wani haushin junan ɗan aljanna a rike zuciyarsu suna tsaye bayan an hada cirewa kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo daman kuma kofar aljannar wato arfa take to shine abin da malam yake so ya fada mana anan ceto nabi na manzon Allah wanda shine yake banta da ita wani bai ke banta da ita ba shine nema wa ƴan aljanna a bude musu kofar mi aljanna malam yace awwal man yastaftihu ba minene man yastaftihu babaha shine farkon wanda zai zo ya nemi wato a bude kofar aljanna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa awwal man yadkhuluha shine farkon wanda zai fara shiga min umma daga cikin wato halitta kenan sannan sai malam ya ci gaba da cewa kuma min ummani kuma daga cikin al'ummomi ummatuhu al'ummarsa ne za ta fara shiga shi yasa manzon Allah ya ce mu ne na ƙarshe mu ne kuma na farkon shiga aljanna haka manzon Allah ya faɗa yanda manzon Allah ya zamo shine farkon shiga aljanna to al'ummarsa kuma ita ce farkon shiga aljanna sai al'ummar manzon Allah ta shiga aljanna tukunna al'ummar annabi Isa su shiga da annabi Musa da har zuwa annabi Nuhu alaihi salam kai har zuwa waɗanda suka rayu da annabi Adam alaihi salam din sun cancanci su shiga aljanna yasa manzon Allah ce nahanul akiruna fid dunya awwaluna fil minina fil akhira aw ko kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam mu ne na karshe wato a duniya sannan kuma mu ne na farkon wato shiga aljanna sai malam ce as-salisa shafa'a ta uku ceto ta uku shine shafa'atu fi aqwamin qad amara bihim ila an-nar shine ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema ga waɗansu mutane har an yi umarni da a kai su wato wuta an ce Allah ya bada umarnin a kai su wuta sai manzon Allah sai ya zo ya nema musu wato ceto Allah ya dukuluha cewa ba za su shiga sai Allah madaukakin sarki ya bawo manzonsa cetonsu maimakon da za a gargada su wuta yanzu kuma sai a dawo a raka su ina saboda shi dan aljanna ba kora shi ake ba raka shi ake dan Allah ya ce wasiqal ladzina taqaw rabbuhum ila aljannati zumar su ƴan aljanna raka su ake amma su kuma ƴan wuta Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar su kora su za a yi aje muje su je ansa su kuma ƴan aljanna wato rakiya ne har an ce akai su aljuta sai manzon Allah ya nema musu ceto sai akai su mi aljanna arabi'a ta fudu kuma daga cikin nau'in cetan shine fi man da kalaha min ahli tauhid manzon Allah zai nemi ceto ga waɗanda suka shiga wutan daga cikin ma'abuta tauhidi an yakhruju minha cewa su fito daga cikin wutan fa yakhrujuna sai kuma ko fa yukhrujuna sai a fitar da su har su sun shiga wutan har an fara babbaka su a cikin wutar kenan manzon Allah sai ya zo ya nema musu mi ceto wannan nau'in ceto ta nawa kenan ta fudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai yi su wato a lahira mallan yake cewa wa qad imtahshu har sun riga sun kone wasaru fahaman har ma sun zamo wato gawayi sun kone sun zamo gawayi a cikin wutar sai manzon Allah ya nemi ceto sai Allah madaukakin sarki ya sa a fitar da su fa yudrahuna fi naharil hayati sai a jefa su a wani kogi wanda ake kiran su baharul hayat naharul hayat wato kogin rayuwa manzon Allah ko manzon Allah yace fayambituna kama tambitul habatu fi hamilil wato sail sai ana jefa su a cikin wannan kogi na rayuwa sai su dinga dagowa kamar yanda ban sunansa wato ruwa yake dagowa irin ruwa mai gudanan nan yake dagowa wato baya yake dagowa wani abu marar nauyi dai haka su ma sai ga su sun fito a sama Allah madaukakin sarki ya raya su an mayar musu da halitta su komi ya dawo wato daidai Allah madaukakin sarki wato ya musu wannan haka din to ana musu wannan kuma sai Allah madaukakin sarki yayi umarni sai a sa su a ina a aljanna wannan manzon Allah yana wannan wato cutar shi ma a ranar tashin alkiyama alkamisa tabiya shine ash-shafa'atu fi rafa'il wato darajatil aqwam fi ahlil janna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ceton nema daga wato darajojin waɗansu mutane daga cikin ɗan aljanna la'alla ya samu ya shiga aljanna amma gidansa bai wuce wato abinnan mataki na farko ba mu fahimta ko tunda da gidan aljanna darajatu ne sama ne to la'alla shi bai wuce abinnan mataki na farko ba ofsitaya na farko ba bai samu zuwa na biyu ba ko na uku ko na hudu ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai nemi ceto wato a daga darajarsa la'alla a kai shi ta hudu ko ta biyar ko ta shida ko ta bakwai ko fahimci wannan magana to sai mallan ce wa hadhihi salasa waɗannan nau'o'in wato ceto guda uku na farko abinnan ceton abinnan ban sunansa cewa ba abinnan guda uku shine na farko waɗanda za su shiga wuta a gargado su su koma aljanna mun ji na farko shine na uku arabi'a na hudu waɗanda suka shiga aljanna din kuma manzon Allah afwan suka shiga wuta a bawa manzon Allah wato ceton su a fitar da su alkamisa su kuma daga darajojin waɗansu mutane a cikin aljannan daga mataki mafi ƙasa a daga su zuwa sama to mallan yace waɗannan guda uku laysat kasatun bi nabi sallallahu alaihi wasallam basu kasance keɓaɓɓu ga manzon Allah shi kadai ba amma waɗancan guda biyun sun keɓanci manzon Allah shi kadai na farko shafa'atul uzma ta keɓanci manzon Allah na biyu shafa'atul istiftahi babal janna neman ceton buɗe ƙofar aljanna shi ma manzon Allah ne ba wanda ya isa yi in banda manzon Allah amma sauran guda uku da aka jero da su cewa waɗanda sun cancanci shiga aljanna a nema musu ceto Allah ya gargada aka kargada akalansu zuwa aljanna ba sai manzon Allah kaɗai ba wasu ma daga cikin bayin Allah da su iya waɗanda suka shiga cikin wuta har sun fara babbakuwa a bada cetonsu ba sai manzon Allah kaɗai ba wasu ma daga cikin bayin Allah da su iya waɗanda suka shiga aljanna suka samu mataki mafi ƙasa a nemi ceto a daga matakinsu zuwa mataki mafi sama ba sai manzon Allah ba ma wasu daga cikin bayin Allah na kwarai wato da su iya shine abin da mallan yake so ya faɗa mana yace wa hadhihi salasa waɗannan nau'o'in ceto guda uku na uku da na hudu da na biyar laysat kasatun bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam bisu zamo ga manzon mu kadai wato sallallahu alaihi wasallam ba walakinnahu huwa walakinnahu huwa mu'minuna walakinnahu huwa muqaddamun fiha, sai dai cewa manzon Allah shine abun gabatarwa a ciki. Yanzu waɗanda suka cancanci shiga aljanna a wuta a bada cecen su a kargada su zuwa aljanna, manzon Allah ne zai fara neman musu ceta. In an bawo manzon Allah nasa, sai wani waliyi daga cikin waliyai ya zo yayi, ko wani annabi daga cikin annabawa, ko wani mala'ika daga cikin mala'ika. Haka nan waɗanda suka shiga aljanna aka ba su mataki na ƙasa, to manzon Allah shi zai fara nema musu ceto a ba su mataki wato na sama. Sannan wanda aka ba wa manzon Allah in an bashi, to sai wani annabi daga cikin annabawa ma shi ma ya zo ya nema shi ma a bashi, wani salihin bawa shi ma a bashi, wani mala'ika shi ma daga cikin mala'iku a bashi, wani waliyi daga cikin waliyan Allah shi ma mi a bashi. Amma dai manzon Allah shine muqaddam, shine na farko wanda ake fara gabatarwa. Allah sai an fahimci abin da malamin yake so ya faɗa ma. Ko fahimci wannan magana, shine wato muqaddam, wato shine na farko wanda ake fara wato gabatarwa, ba'adahu al-anbiya, bayan sa kuma sauran sai annabawa, wal mala'ika da mala'iku, wal awliya da kuma waliyai, wal afrad da kuma ƴaƴa ƙanana waɗanda suka mutu musu balaga ba, su ma za a ba su ceton iyayensu. Manzon Allah ya hadisi yace wanda duk ƴaƴansa guda biyu ko uku suka rasu musu balaga ba, manzon Allah yace aljanna ta tabbata a gare shi. A wani hadisin manzon Allah ya ce yara ƙanana waɗanda suka mutu musu balaga ba za su zo su kakkama ƙafofuwan wato iyayensu, su ce wa Allah ba za su shiga aljanna ba sai da iyayensu, sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su ceton iyayen sai su shiga tare. To yara ƙanana su ma za su yi, amma dai sai bayan waliyai sun yi, sai yara ƙanana wato su yi. Yashfa'una wal afradu yashfa'una, su ma yara ƙanana wato suna yin ceto. Gudumar shi ne idan yaro ƙarami ya mutu sai a ce Allah ya sa maceci, saboda ya ceci wa iyayensa a gaban Allah a ranar tashin alkiyama. Malam ya ce summa yakrijul lahu ta'ala bi rahmatihi, wanda zai yi ceto na ƙarshe ke. Dama mun faɗa a lokacin da muke karanta mukaffaratu zunub, wane ne mai ceto na ƙarshe? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah ya yi nasa, sauran annabawa sun yi nasu, mala'iku sun yi nasu, waliyai sun yi nasu, salihan bayi sun yi nasu, sannan yara ƙanana sun yi nasu. A ruwayar da muka karanta a mukaffaratu zunub, sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ba wanda ya rage sai arhamur rahimina, mafi jin ƙan masu jin kai. Shine ma anan sai malamin yace summa yakrujul lahu ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya fitar bi rahmatihi da rahmatsa minan nari daga cikin wuta, aqawaman waɗansu mutane Allah madaukakin sarki zai fitar da su biduni shafa'atin, ba tare da an nema musu ceto ba. La yahsihum illa Allah, babu wanda ya san iyakacin su wato sai Allah madaukakin sarki. Fa yadkhuluhumul janna, sai Allah ya shigar da su aljanna. Duk wanda akwai imani da dai da ƙwayar zarra a cikin ransa, to idan Allah maɗaukakin sarki ya so, kamar yadda muka karanta a wancan hadisi, zai sa hannunsa mai albarka. Ya hannun yake ban sani ba, baka sani ba, imani da aka ya zama wajibi, saboda manzon Allah ne ya faɗa, sai ya faso sai ya ebo. Duk wanda akwai imani da dai da ƙwayar zarra sai ya kai shi aljanna. To ceto na ƙarshe wanda Allah ya yi shine ƙarshen ceto. Yanzu ta babu abin da za ta rage sai mushrikai da kafirai da kuma munafikai, su ne wanda wuta za ta dawwama da su har abadin abadiya. Bayan ceton Allah maɗaukakin sarki babu wani ceto, saboda shi ne na ƙarshe a ceto a ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da ceton manzonsa sallallahu alaihi wasallam. Malam yace as-sadis, wato ceto wato na shida, wanda shi ma ta keɓanci manzon Allah ne shi kadai ta shida. Yanzu kenan manzon Allah yana da ceto nawa kenan wanda shi yake banta ya take bance shi shi kadai? Na farko shafa'atul usma, na biyu ceton da zai zo istiftayil babul janna, na buɗe aljanna. To na uku kuma shine ceton da zai yi, shine fi takafifil azabi ba'dil kuffa, shine zai zo yayi a roƙa a sassautawa waɗansu daga cikin wato kafirai wato azaba. Amma wannan hazihi kasatan linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wannan ceta a sassauta mai ƴan wuta waɗanda sun cancanci dawwama a cikin wuta, amma a sassauta musu azaba manzon Allah ne kadai zai yi shi. Shi ma kuma a mutum ɗaya zai yi wa, a wa zai yi wa? Shine fi ammihi abi talib, a baffansa abi talib, kama fi muslim kama yanda yazo a cikin hadisul muslim wa gairihi da waninsa saboda abu dalib ya bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a rayuwarsa arnan maka ba su samu damar cutar da manzon Allah ba sai bayan mutuwar abu dalib da kuma matarsa wato Khadija kuma Allah da iko dukkan su sai suka mutu a shekara daya tsakanin su wata uku cewa Khadija ta rasu bayan wata uku kuma sai Abu Dalib wato sai ya rasu shine ake kiran shekarar da sunnul huzn ko amul huzn wato shekara ta bakin ciki saboda manzon Allah ya rasa mataimakan sa guda biyu saboda lokacin da Abi Dalib yake kan gargara da manzon Allah ya samu labari yayi tattaki ya tafi daki wurin da yake shigar sake da wuya sai ya samu Abu Jahal a zaune da Abdullahi bin Abi Umayya suna cikin daki nan take manzon Allah ya ce wa Abu Dalib ya ami qul la ilaha illa Allah kalmatun uhajjilaka biha inda Allah ya baffa kace la ilaha illa Allah kalma ce da zan kafa dalili a gaban Allah ka mutu musulmi ai manzon Allah ya ce man kana akiru kalami la ilaha illa Allah da kalacin sai Abdullahi bin Abi Umayya da Abu Jahl sai suka takarkar suka ce wa Abu Dalib atari gabu an millata Abdul Muallaf yanzu kana kyama ka mutu akan tafarkin Abdul Muallaf manzon Allah ya maimaita masa su ma suka maimaita sai da aka yi sau'u daga ƙarshe ya ce manzon Allah kai hakuri zan mutu akan tafarkin wato babana wato mansunansa wato Abdul Muallaf akan sa wato ya mutu wato shi Abu wato Dalib a babu musa mutuwarsa ke da wuya manzon Allah ya ce la asghadaranna laka malan unha zan nema maka gafara mutukar ba hana ni ba sai aka samu dan jinkirin wahayi kuma sai manzon Allah ya nema masa wato gafara nema masa gafara da ke da wuya sauran waɗanda su ma dangogunsu suka mutu a mazannin kafirai mushrikai sai suka dinga nema musu gafara sai Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikiina minene min ba'di minene walau kanu ulul qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim baya kamata ga annabi da waɗanda suke imani su dinga nema wa mushrikai wato gafara koda sun kasance ɗan uwansu ne bayan ya bayyana musu wato ashabul wato sa'ir daga nan manzon Allah sai ya ja bakin sa ya shiru ya daina nema wa Abu Dalib wato gafara to bayan wannan ya kasance sai baffansa Abbas daman manzon Allah ya tashi yana da bakwaru guda hudu biyun su arna biyun su musulmai arnan su ne na farko akwai shi Abu Dalib na biyun su kuma akwai Abu Lahab wadan dukkan su bakwanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dukkan su kuma Allah da iko bai azurta su wato da musulunta musulman kuma shine Abbas ya musulunta sannan kuma Hamza shi ma ya musulunta to irin ka san kishi na dan uwa Abbas sai zo yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace gudumawa zaka ba wa baffanka irin gudumuwar da shi ma ya baka tunda dai manzon Allah bayan mutuwar kakansa Abdul Muallaf ya tashi ne a gidan Abu Dalib har aurensa na farko na Khadija ma Abu Dalib ne yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wane irin gudumuwa zaka bashi manzon Allah ya ce zan zo a ranar tashin alkiyama da roƙa masa Allah madaukakin sarki a sauƙaƙa masa azaba shine hadisin da malam yake yace da yana cikin ƙasan wuta ne amma na roƙi Allah madaukakin sarki ya bani cetonsa yanzu an dawo da shi shine on top sai an hada sa ɗan wuta an ƙare sai kuma a ɗauko Abu Dalib sai a dora shi a sama amma duk da haka za a sa masa waɗansu takalman ƙarfe iji manzon Allah wannan takalman ƙarfa su suke jawa kuma ƙwaƙwalwarsa wato take bararraka bal 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 shi yana on top a saman wuta amma kuma ƙwaƙwalwarsa tana ni wato tana bararraka shine to cutin da manzon Allah zai yi wa ma'abuta wato kafirai wanda sun cancanci dawama a wuta amma a sassauka musu azaba shi kadai yake da shi kuma shi din ma awa zai yi wa shine a baffansa wato Abu Dalib saboda irin gudumuwar da ya bashi wato a rayuwarsa wato ta duniya sai malam sai ya ci gaba da cewa wala tazalu jahannama yulqa wutar jahannama ba za ta gushe ba ana jefa mutane a cikinta wata kulu har ma tana cewa hal min mazidin shin akwai ƙari ne hatta yada rabbul izzati fiha qadamahu har sai Allah madaukakin sarki ya dauki diddigen sa ya daura akan wutar jahannama fatazawi ko fatazawa ba'duha ila ba'd, sai shashin wutar jahannaman ya haɗe da shashi, wata kuli kat kat kat, sai ta ce kat kat kat, sai ta ce wa izzatika, sai wutar ne za ta faɗo ne kenan, na rantse da buwayarka, haka ne ko wa izzatika, na rantse wato da girmanka ko da buwayarka, iji ita wutar kenan, bayan ta ce kat kat ne kenan. Abinda manzon Allah yake so ya faɗa, yace la, a wani ruwa yace la yuzal yulqan nasu fi jahannam, ba za a gushe ba ana ta iban mutane ana ta jefa su wutar jahannama, fataqulu hal min mazid, ita kuma wutar jahannaman har tana cewa shin akwai ƙari ne, akwai ƙari ne kenan. Har sai daga ƙarshe sai Allah madaukakin sarki ya dauki diddigen sa sai ya dora akan wutar jahannam, dora diddigen Allah ke da wuya akan wutar jahannama. Manzon Allah ya ce sai shashin wutar jahannaman da shashi, wato sai ya haɗe wato junansu, sai ta matse wato ɗan wuta, ta kuli kat kat, sai ta ce kat kat kat. A wannan ruwaya sai ya ce wutar jahannaman za ta ce wa izzatika, wato na rantse da buwayarka, na rantse wato da girmanka, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa, yawma taqulu yawma naquli li jahannama halim talati, haka ne ko wa taquli halimin mazid, yace a ranar da zamu ce wa wutar jahannama shin kin cika ne, ita kuma wutar jahannama sai ta ce akwai ƙari ne kenan. Wutar jahannama ba cika take ba, sai an hada jefawa, babu yanzu abin da ya rage wanda za a jefa, to kuma Allah yayi alƙawarin sai ya cika ta da mutane da aljanu, to sai Allah ya dora wato digadigansa akan ta, sai ta matse ɗan wutan, shine wato cikar ta. Sai manzon Allah ce wa yabqa fil jannati, sai a samu kuma wato fil jannati fada, sai a samu wato saura wato a cikin aljanna, saboda kowane taliki yana da gidaje guda biyu, akwai gidansa a aljanna, akwai gidansa wato a wuta. To ƴan wutan da suka shiga wuta yanzu suka zama su ne ƴan wuta, sauran gidajensu na aljanna zai rage, shine waya buƙatil jannati fadalu, sai a samu saura wato a cikin gidan aljanna, gidace empty wanda babu komi wato a cikin su, shine fadalin. Amman da kalaha, wato dangane da waɗanda suka shiga aljanna din, fayan sha'ullahu ta'ala aqwaman, sai Allah madaukakin sarki sai ya kirkiri wato waɗansu mutane daban, fa yadkhuluhumul janna, sai Allah madaukakin sarki ya shigar da su aljanna. Sauran gidajen da ya rage na aljanna waɗanda na ƴan wuta ne ba su samu damar shiga wato aljannar ba, sai Allah ya kirkiri waɗansu mutane, kar a bar dai gidan empty babu kowa a ciki, ba irin masu kuɗin duniya bane, kaga mutum ya gina gida biyu uku ya gina su a aljanu ko abin da ya kama da haka, empty, ɗakin da babu komi ma a ciki, ma aljani ne yake zama a ciki. Dan manzon Allah ce kamsu mawadin fil bait yasqunu halchun, cewa gurare guda biyar a cikin gida wurin zaman aljanu ne, inji manzon Allah. Gurare guda biyar a kowane gida manzon Allah ya ce wuraren zaman aljanu. Na farko ya ce makanu ishtialunna, wurin da ake hura wuta, ina ne ake hura wuta, kitchen, wurin zaman aljanu ne, inji manzon Allah. Wuri na biyu manzon Allah ya ce wal hammam, da banɗaki, shi ma wurin zaman aljanu ne, inji manzon Allah. Wuri na uku manzon Allah ya ce wal hujratil mahjura, da ɗakin da aka ƙaurace mata, irin su to ɗin nan da ake yi a gida ba a amfani da su, duk aljanu ne suke shiga suke kwana. Ko kaga an yi two bedroom one palo ɗin nan, an bar ɗayan single ɗin kawai babu komi a ciki, sai a shekara ma ko a wata nawa ba a shiga ba, duk aljanu ne suke zama a cikin su. Hujratul mahjura, haka manzon Allah ya fara. Abu na huɗu manzon Allah ya ce wa bisatil mabsuda, ko wa firashil mabsuda, da shimfiɗar da take shimfiɗaɗɗiya, kaga mutum kawai yana tashi akan gadansa kawai sai ya maida bedsheet din kawai ya shimfiɗa, to aljanu ne za su zo su yi no touch, inji manzon Allah, wurin zaman aljanu. In an tashi a bacci na bedsheet din ake a tara shi wuri ɗaya. Sannan wuri na biyar manzon Allah ya ce wa siyabul mu'allaqa, da tufafin da take ratayayya, kaga mutum ya bar babbar rigarsa shekara da shekaru, ko wata coat ɗinsa ta sanyi a jikin anga, sai sanyin baɗi ya dawo ya ɗauko ya wanke, to aljani ya makale a ciki. In baka yi bismillah ba za ka sa da ɗan aljani a jikinka, shi kuwa aljani yana da saurin intiƙam, saurin ɗaukan fansa, yana daga cikin sababan da Wahid Bali ya faɗa a cikin littafinsa Wuqayatul Insan min al-Jinn wal Shayatin, abin da yasa aljani yake shiga jikin ɗan adam, akwai al-intiƙam, shine revenge, ɗaukan fansa, shi ba shi da hakuri, ko mun karantar abu zai ɗauki mi, zai ɗauki wato fansa a kansa. To irin wurare guda biyar nan, to kaga an gina gidaje empty babu kowa, kawai an bar su kawai, sai a sallah idan mai shi ya zo yaje a dan shashare ya iyo waya mai gari ya shashare masa ya zo ya zauna a gidan mai kokari ne ma zai bada irin wannan BQ din a wani wato wani abin nan ya dan zauna amma can cikin falon babu komai to aljanu ne wallahi suke ta notoch a ciki langa suke rabawa a cikin gidan ka Allah ya rufa mana asiri malai yake cewa wa fi zalika a cikin haka fi nusus akwai wato waɗansu nasosi dangane da ceto kenan shafa'a akwai nasosi mala yusa waɗanda ba za a iya kididdige su ba faman sha'aha duk wanda yake son waɗannan nasosi din waje da hafi fil kitabi wa sunna zai same su a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga saboda korewar lokaci da mu tsaya anan in mun zo karatu na gaba sai mu dora a yanda muka tsaya abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma fusga na shedan sannan muna tawassuli da duk wani aikin mu da ya zama karbabbe a wurin Allah cewa Allah madaukakin sarki din ya biya mana bukatun mu na alkhairi abinda ba alkhairi bane ba Allah ya canja mana abinda yake shine mafi alkhairi masu damuwar cikin mu Allah madaukakin sarki ya yaye musu marasa lafiyan cikin mu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda suke fama da wani irin hali muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya yaye musu marigayen mu muna roƙon Allah madaukakin sarki wato ya sa kabarurukan su ya zama dausayi ne daga cikin tausayin aljanna kuma ya yafe musu wato kurakuran su ya sa aljanna ta zama wato makoma gare su mu kuma da muke rayu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya azurta mu da kyakkyawan cikawa ya ba mu kyakkyawan ambato wato kodura bayan ba ma nan ne sannan ya shiryar da mu ya shiryar mana da zuriyar mu ya samu akan tafarki wanda yake madaidaici ya samu a bisa tafarki wato na addinin sa a bisa koyarwar manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidul majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.